أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau sha hudu ga watan Ramadan, Juma'a 14 ga watan Ramadan, shekara ta 443 Hijiriya, wanda ya dace da 15 ga watan hudu shekara ta 2022 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine As-Sunan na Al-Imam Al-Hafiz Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Zan mu tashi hadisi na nawa ne? Babu na 23 hadisi na 200. Babu fi karahiyati akhdhi ar-ra'i. Babu na 23 al-Imam ad-Darimi Allah mashi rahama yake cewa babu fi karahiyati akhdhi ar-ra'i, baban da ke bayanin karhancin riko da ra'ayi cikin addini yake ne kokarin tabbatar mana da cewa nassi mutun zai yi kokarin bi na ayoyin alqur'ani da hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam ba ganin shi ba da tunanin shi. Hadisi na 200 al-Imam ad-Darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana Muhammad ibn Yusuf haddathana Malik huwa ibn Migwal. Ka ganin gurin ya zo wanda kasance yayi sulukul jadda sai ba ma wani mutum ruwa, amma da yake Darimi ya gano da wannan sai ya bayyana mu cewa huwa ibn Migwal, Malik ibn Migwal. Akwai Muhammad ibn Yusuf at-Tunisi wanda yana ruwa, daga an ambace shi kawai cewa za a yi daga Malik yayi ruwaya, to nan gurin kuma Malik kin Malik ibn Migwal ne, ba Malik namu ba da muka sani. Qala yake cewa qala li Sha'bi, al-Imam Sha'bi yake ce mini ma haddasuka haula, abinda wa'annan mutanen suka baka labari an Rasulullahi gami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa khuz bihi, kai riko da shi. Wa ma qaluhu bi ra'ayhim, duk abin da suka faɗa maka da ra'ayin su, falqihi fil hushi, ka gefa shi cikin ciyawa. Duk abin da suka maka labari a cikin addini, in ya shahi hadisai ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka amsa, in ya shahi ra'ayin su ne gefa shi. Hadisi na 201 yake cewa akhbarani al-Abbas ibn Sufyan an Zaid ibn Hubab, akhbarani Raja ibn Abi Salama qala yake cewa sami'tu Abdat ibn Abi Lubaba yaqulu, yake cewa qadara litu min ahli zamani haula, yace na yarda da mutanen zamani na wa'annan, Allah ya saluni kada su tambaye ni, wala as'aluhum, kada in tambaye su, inna ma yaqulu ahaduhum, dayan su kawai abin da yake faɗa a ra'ayta ba ni labari a ra'ayinka ba zancan, yana nihin yan bid'a da suke lokacin shi wanda ba nasi ba suka sa gaba, da kiyasi ne su mutazila, su khawarij da sauransu, su jahamiya, dukkan su da ra'ayi ne kawai suke ta addinin su. Shine yake nihin cewa ka ba za su tambaye ni, ba za su tambaye su ba, saboda magana su kawai ita ce a ra'ayta. Hadisi na 202 yake ce haddathana Affan haddathana Hammad ibn Zaid haddathana Asim ibn Bahdala an Abi Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud qala, yake cewa khatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khadan, Annabi sallallahu alaihi wasallam tarana ya mana kurtu, ya mana wani zane, summa qala, sannan sai yake ce haza sabilullah, wannan shine tafarki na Allah, summa khadda khududan an yaminihi, kenan babban kurtu ne, sannan kuma sai yi wasu kananan kurtu a dama shi, a dama wannan kurtun, wa an shimalihi, da kuma hagumkin wannan kurtun, summa qala, sannan sai yace hazihi subulun, wannan sune hanyoyi, ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilay, kowace hanya akwai shaytan a tsaye busa yana ta kira akan abishi, summa tala, sannan sai karanta wannan aya dake cikin suratul an'am, anna hadha siratun mustaqimun fattabi'u, wannan ita ce hanya ta mai kakka kenan, wannan da annabi ya gwada musu, ku yi biyayya gare ta, wala tattabi'u subula, kada ku bi hanyoyi kananan hanyoyi, fatafarraqa bikum an sabili, sararraba ku daga hanya ta, ku rarrabe ku cin kucin kenan. Nan gurin annabi alayhi salatu wassalam ya gwada musu abin a aikace, a nuna yayi kurtu katu, ya gwada musu cewa wannan ita ce hanya Allah, wannan kuma kananan da kuke gani hanyoyi ne na bata, wanda kowace hanya da kai shaydan yana kira zuwa gare ta. Riyadus Salihin da ya kawo shi bugo na da da jimawa, akwai bugon da yayi mahotan kurtun, yayi alamar shi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Hadisi na 203 yake cewa akhbarana Muhammad ibn Yusuf haddathana Warqa an ibn Abi Najih an Mujahid, daga Mujahid ibn Jabar yake cewa wala tattabi'u subula, yace wacce da ta wuce, yana nihin albid'u wa shubuhat, bid'o'i da shubuhoyi cikin addini, wannan sune Allah madaukin asarki yake ne da subul, Mujahid kuma haka mamanta ɗalibi ne na Ibn Abbas. Ibn Abbas kuma ɗalibin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hayya mishi addu'a Allah ka sanar da shi fasara Qur'ani. Idza jaa aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bihi. Malamin suke cewa idan tafsirin aya ya zo maka daga Mujahid ya wadace ka. To shi ya fasara wannan aya da haka. Hadisi na 204 Darimi yake cewa akhbaran al-Hakam bin al-Mubarak akhbarana Amr ibn Yahya qala samitu Abi yuhaddis. Yace naji babana yana bada da hadisi an abihi daga baban shi. Yace kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud. Mun kasance muna zama a kofar Abdullah dan Mas'ud dan shi tabi'i ne daliban Abdullah ibn Mas'ud ne. Qabla salati al-ghadati ka hin sallar sahi fa iza kharaja ilayhi huto mashaina ma'ahu ila al-masjid sai mu ta tare da shi zuwa ga masallaci. Faja'ana Abu Musa al-As'ari sai Abu Musa al-As'ari yazo mana fa qala sai yace a kharaja ilaykum Abu Abdurrahman ba'd shin Abu baban Abdurrahman ya huto muku har yanzu kullana muka ce la a bai huto ba fajala sama'ana hatta kharaja ya zamana tare da Musa da Ibn Mas'ud ya huto falamma kharaja inda huto qumna ilayhi jami'an muka tashi muka tunkare shi mu duka wa qala lahu Abu Musa sai Abu Musa yace mishi ya Aba Abdurrahman ya kai baban Abdurrahman inni ra'aytu fil masjidi anifan amra ankartuhu ni na ga wani abu da za a masallaci wanda na ki shi saboda Abu Musa sahabi ne Abdullah ibn Mas'ud sahabi ne amma ba kamar su ba yana daga cikin manyan malamai na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Abu Musa ya kawo kukan shi zuwa ga Abdullah ibn Mas'ud yace ya baban Abdurrahman na ga wasu mutane suna wani abu na musun shi walam ara walhamdulillah illa khairin ce amma duk da wannan ban ga komai ba sai alkhairi alkhairi ne amma dake dai na ga cewa ba busa sunna bace ta Annabi sai ne musu musu kala sai yace mishi fama huwa minene ka gani kala yace in ishtafasatarahu in ka rayu zaka ganshi kala sai yace ra'aytu fil masjid qauman na gani a cikin masallaci wasu mutane hilakan sun yi kuri kuri julusan azamni intazuruna salat suna sauraron suna jiran sallah sun yi kuri sun kewaye haka fi kulli halqatin rajulun a cikin kowane kurin akwai mutum wa fi aidihim hasan a hannun shi akwai tsakankwani sai kulu sai yace musu kabbiru mi'a ku kabbara 100 fa yakabbiruna mi'a sai su kabbara 100 fa yakulu sai yace musu hallilu mi'a ku haylala 100 fa yuhallilu mi'a fa yahalluluna mi'a sai su haylala 100 wa yakulu sai yace musu sabbihu mi'a ku tasbihi so 100 fa yasbihuna mi'a sai su tasbihi so 100 qala sai yace fa ma za qulta lahum mi kace musu kai ka gansu qala sai yace ma qultu lahum sha'an intizara ra'ayka ban ga musu komai ba ina sauraron ra'ayinka dai wanta zara amurka kuma ina sauraron umarninka ya zaka ce a musu kala sai ce mishi afala amartahum an yaudu sayiatuhum baka umarce su ba su lissafa zunubansu wadamin talahum Allah ya di amin hasanatihim kalamun ce musu cewa kyakkyawan ayyukan ba zai bace ba summa madha wa madaina sannan yattahiya shi muka tahiya mamma a huta tare da shi wajen mutanen hata a ta halqatin min tilkal hilq sai da yazo wajen wannan kuri daga cikin kurin wannan da suke zaman suna wannan zikiri fa waqafa alaihim yayi tsaye akan su fa qala sai yake ce musu ma hazal ladzi arakum tasnaul minene wannan nake gani kuna aikatawa qalu suka ce ya abu abdurrahman ya kai ababan abdurrahman suna ne abdullah ibn mas'ud na uddu bihi takbira wat tahlil muna kirga kabara mu ne da hailala mu da tasbihin mu qala sai yake musu fa uddu sayyi'atikum kulsa hazinubanku fa ana daminu an la yadi min hasanatikum shay'a ni na lamunce muku cewa kyakkyawan ayyuka Allah ba zai tozarta ko daya ba ko bu kulusafa ba Allah ya lissafa yace wai hakum kai canku ya ummatu Muhammad ya ku al'umma annabi Muhammad ma asra wa halakatikum kun yi gaugawa halaka ha ula'i sahabatu nabiyikum ga sahabban annabinku nan mutawafiruna a cike masu yawa wa hazihi siyabuhu lam tabulga tuhar annabi nan ma bata tsuha ba wa anituhu lam tukusar ga kwaran kwariyar da yake shan ruwa nan ma bata kare ba amma ga sha tun da kamshin sauran kayikan da ke jikin shi ma bai yi nisa ba tunin kun fara kirkire kun fara kirkirewa cikin addinin ku yace musu wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi innakum la ala millatin hiya ahada min millati Muhammad shin kuna nihin kuna bisa wani addini ne sama da addinin Annabi Muhammad aw mubtatihuna babu dalala ko kun bude ma mutane ko habbata ne qalu sai suka ce wallahi ya aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair suka ce ya wallahi baban Abdurrahman bumini hukumi wa sai alkhairi qala sai yace wa kam min muridil lilkhair so diyawa ake samu ai menihin alkhairi lan yusibuhu bazai bai dace da shi ba kuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah haddasana ya ba mu labari anna qauman cewa za a samu wasu mutane qara'una alqur'ani suna karanta alqur'ani la yujawizu taraqihim bai ya wuce makoshin su waymullahi ma'ana ba sai imani da shi ba ina rantsuwa da Allah ma adri da Allah aksarukum minkum thumma tawalla anhum yace wallahi ban sani ba me yiwa yawaicin su suna cikin ku sannan ya tahiye shi ya bar su faqala amr ibn salama yace ra'ayna ammatu ulaika al-halq hilak mun ga duk yawaici wanda suke cikin wannan kuriqin yudainuna na suna sukam yawman naharawan ma al-khawarij ranan yakin naharawan tare da khawarij abun haga inda ya kai su mu duba ɗan uwa mu gani wanda kuma wannan asar kama manta fas sanadin shi mai kyau ne isnadu hujayyid al-imam ad-darimi malamin hadisi ne kuma haka zaka samu wannan asar kin a musannaf na ibnu abi shayba musannaf na abdurrazzaq ma yana tunanin a same shi sa hadisi ne dai sananne shahara ya tabbata zuwa ga abdullahi dan mas'ud an yi wannan abun wannan yake nuna mana cewa a harka ta addini sha'ani na addini mutun yayi kokarin biyayyar abin da ya tardo akai wanda yake rubuce kai kokarin matsayinka na musulmi duk abin da zakai ana ruko ka ina dalili ka ce gashi ba a ruko ka ina dalili ba ka shiga kamakame kawai menene dalili gashi kuma a rubuce yake ba a kanka ba ana kamo ka kazakin nan da kake ma wani ina dalilin shi ina hujje shi gashi nan gurin cikin littafi kaza ita ce amsa ba ka shiga ba cewa ai kaza kaza kin nan ai ka shiga falsafa wannan kowa ya iya yin ta ita ta halaka khawari ita ta halaka duka wannan mutanen bid'ar da suka hoto suka saba ma aqidar annabi alayhi salatu wasalam da sahabbai mu duba mu ga yadda ran shi ya baci akan sun ga ya gansu suna abinda ba shi ba musayi da wake akan shi in yara zamana abu mutun da sai ko ya gabatar duk abin da zaka karanta ka sa elsar rai a gaba dan su kana kokarin kare ra'ayinka ba wai kare shi addinin ba ko kare abin gaskiya ba in ya zama da wannan manuhan ne to har abada duk wanda ya shiga karanta littafai da wannan yanzu wannan sun tauhidi sababa su tsanu wanda ya kawo asarkin ba wai su iya zama na biyayya ba in sai ganshi so dai cikin wannan littafin to sun fara zagin shi kenan kuma wanda yake nuna mana sar rai ka a gabatar da shi a ka taho da zuciyarka ta tattala hiyayya neman gaskiya kawai ka zo in ka ganta koma ina ne ka rike ta ba wai ka zo ba da cewa ni ina bisa kan kaza bari in nemo abin da zai karfafa shi in dai ban samu ba kawai na ga wanda ya ci karo da shi dai in zazzagi mai littafin darimi Allah ji kanshi da rahama malamin su musulmi ne malamin su bukhari duka ashabul kutubu sita daliban shi ne kuma gashi hadisin an ce sanadi ne mai kyau kuma gashi nan mazajin sanadin shi babu na suka a ciki hadisi na 205 akhbarna ya ala hadathana al-amash an habib an abi abdurrahman qala yake cewa qala abdullahi yake cewa abdullahi dan mas'ud kenan ittabi'u wa la tabtadi'u ku yi biyayya kada ku kirkiro faqad kufitum an wadatar muku ma'ana abinda magabata suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban shi an riga sun wadatar mana akan sha'anin addini ba buƙatar nima in hudduna na 206 akhbarana muhammad ibn ahmad ibn abi khalf haddathana yahya ibn sulaim haddathani ja'far ibn muhammad an abihi an jabir ibn abdullah al-ansari qala yake cewa khadabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khuduba fa hamidallah yayyabu allah wa asna alaihi ya gode ma allah yayyabe shi summa qala sannan yake cewa inna afdalul hadi hadi muhammad mafi kyakkyawar shari'a farala shari'a ita ce fa shari'a ta annabi muhammad wa sharrul umurum huda satwa mafi sharrun lamurra shine kirkirarru wa kullu bid'atin dalala dukan bid'a bata ce hadisi na 207 yake cewa imani hadisi ne sahihi haddathana muhammad ibn uwaina an abi ishaq al-fazari an aslama al-minqari an bilad ibn isma qala samitu abdullah ibn mas'ud naji abdullah dan mas'ud ya kulu yana cewa wa kana iza kana ashiyat al-khamis ya kasance idan sahiya al-khamis tayi lilailatul jumu'a tarana daren jumu'a qama sai ya tashi fa qala sai ce inna asdaqal qawlu qawlullahi dukkan mafi gaskiyar magana Allah wa inna ahsanul hadi mafi kyan shari'a hadi muhammad shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa shaqiyyu man shaqiyyu fi badani ummi matsiyaci wanda ya tsiyata tun a cikin uwar shi wa inna sharrur rawaya mafi sharrun masu ruwaya rawayar kazbu masu ruwaito ƙarya wa sharrul umur muhdasatu a mafi sharrul lamurra shine kirkirarrun su wa kullu ma huwa atin qarib duk abin da zai zo yana kusa hadisi wannan hadisin asalin shi yana cikin al-imam al-bukhari ya huddo shi hadisi na 208 akhbarani muhammad ibn uwaina an abi ishaq al-fazari al-lays an ayub an ibn sirin qala yake cewa ma akhadha rajulun bi bid'atin faraja as-sunnah wani bai taba yin ruko da bid'a ba kuma ya koma zuwa ga sunnan ma'aiki matakar ya yi riko da wannan abun saboda ya yi riko akan cewa wannan abu yana ga shine addini shine daidai har abada ba zai komo ba yace ya bar shi ya koma zuwa ga abin da yake daidai kin sai dai wanda ya yi riko bisa kuskure hadisi na 209 akhbarana sulaiman ibn harb haddathana hammad ibn zaid an ayub an abi kilaba an abi asma an sauban an nabi sallallahu alaihi wasallam kale yake annahu kale yake cewa innama akhafu ala ummati ala immatil mudallin abinda nake ji matsu al'umma ta tsoro shugabannu masu batarwa shugaban da shi je baddar da su wannan abu dauda ya hudo shi haka tirmizi yake cewa ma hadisun hasanun sahih hadisi na 210 akhbarana ahmad ibn abdullah abul walid al-harawi haddathana muaz ibn muaz an ibn aun an amr ibn sa'id an abi zur'a ibn amr ibn jarir an hayya bint abi hayya wannan ita hayya kuma bint abi hayya yayin kama da sunaye masu kama da sunayen ma'ayin yana kama da sunan dan mace ce wannan kuma akwai mai kama da ita ma a sunan abi daud musa ummu bussa ita musa kuma sunan uwarta bussa kala take cewa dakhala alaina rajulun bizahira wani mutun ya shigo mana da zahira garjin rana fa qultu sai nace ya aba abdullah ya kai baban abdullah min ana akbarta daga ina ka huto kala sai ce akbarta na huto ne ana wasahibul li da ni da wani abokina fi buga illana cikin wani abun neman mu wani abu muke nema fan talaka sahibi sai abokin nawa ya tahiya bigi yana nema wa dakhaltu sai na shiga ana astazillu bizilli ina shan inwa wa ashrabu min ash-sharabi ina shan abun sha fa qumtu ila lubainatin sai na tashi zuwa ga wani dan nono tasgiri ne na allaban hamida wanda yake mai tsami nono mai tsami rubbama qalat saudiya ma an lokacin ya tace fa qumtu ila dayha sai na tashi zuwa ga nono da an cakuda shi da ruwa hamida mai tsami yadda yan tallon nono suke yi dan kadan sai a kawo ruwa da yawa kwarara mishi to wannan shi ake cewa dayha da larabci fasakaituhu sai na shayar da shi min ha daga cikin nonon nan fashariba sai ya sha wa sharibtu sinima na sha kala sai tace wa tawassamtu husainan nura da shi atawassum min simani simahum fi wujuhi min asr sujud sai nan nura da shi fa qultu yana ce ya aba abdullahi man anta ya kai baba abdullahi wane ne kai fa kala sai ce min ana abubakar nene abubakar qultu sai nace anta abubakar sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ne abubakar sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam allazi sami'tu bihi wanda nake jin labarin shi kala na'am yace eh shine kala sai tace fa zakartu gazwa na sai na ambaci yakin mu khas'aman da muka yi da khas'am kabila khas'am wa gazwati ba'daha ba'dina ba'd yadda muka yaki bangaren me yaki bangare fil jahiliya a cikin jahiliya wa ma ja'a Allahu bihi min al-urfa da abinda Allah ya kawo mana shi na hadin kai ma'ana ba talatab ba da labarin cewa canda kahin musulunci yazo da khas'am mun yi yaki an yi kashe an yi yaki na kaza an yi yaki na kaza amma yanzu musulunci da yazo sai aka samu hadin kai wa adnabul fasadi da kuma inuwa ta wannan gimshiki na runha yana hadawa ma'ana ana shan inuwa daya wa shabbaka ibn aunu asabi ahu ibn aun ne gama ya tsin shi wa wasafahu lana sifanta mun shi muaz wa shabbaka ahmad ma ya gama ya tsin shi fa qultu sai nace ya abdullahi hatta mata tara amran nasu haza har zuwa yaushe kake ga wannan lamarin na mutane zai zama da daidai ma'ana lamarin addinin nan har zuwa yaushe kake ganin cewa mai kakke ne turbabu matsala sai ya ce mastaqamatul ayyama matakar shugabannu sun daidaita addini daidaita shugabanni qultu sai nace mishi mal ayyama mai kakke ni da ayyama kala sai ya ce amma ra'aita sayyid shin baka ga ba wani shugaba ya kunu fil hiwa'i wanda zai kasance cikin yan gidaje alhiwa shine wasu yan dakuna yan gidaje wanda an yi su a hura yan zanguna haka fa yatabi'una husay sai biyayya gare shi wa yadi'una husbishi fa mastaqama ulaika wannan ba zasu yi tsaye ba ma'ana ba zasu daidaita ba shi zasu yi biyayya gare shi ba biyayya ga Allah da manzon shi ba shi da kirkiro musu abin da yace su yi shi zasu yi ba abin da Allah da manzon shi yace su yi ba a matsayin shi na shugaba to shi yasa addini matakar shugabanni suna riko da shi sun daidaita to al'umma suna riko da shi me yasa ran saboda su suke da wuka da nama su suke da ikon sa doka a cikin abin da shahi wanda ya saba ma addini in yau suka huto suka ce a titinan dai wanda aka gani aka zuba police aka ganshi yana shan giya ko yana shan taba babu wanda zai sha amma in dan malami ha ya huto yayi ta dimiwa a wa'azi mi za a yi ko sauraron shi an yi hadisi na 211 akhbarana muhammad ibn salt haddathana ibrahim ibn sa'ad an abihi an akhli adi ibn ardat an abi darda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akhwafu ma akhafu alaikum mafi abin jin tsoron da nake ji muku tsoro al-aimatul mudallin shugabanni batattu wanda sun bace suna batar da mutane hadisi na 212 akhbarana abu nu'man hadathana abu awana an bayan ibn abi bashar an qais ibn abi hazim qala dakhala abubakar al-imra'atan min ahmas abubakar ya shigo wajen wata mace da kabila ahmas kabila ce al-ahmas babu da yuqalu laha zainab ana ce mata zainab qala sai ce far'aha la tatakallam sai ga wannan mace batta magana shiru take fa qala sai ce malaha la tatakallam me ya samu wannan mace batta magana kawai shiru take zamni qalu sai suka ce na wata hajjatun muslimata tayi niya haji ne haji ta kawaici fa qala laha sai ke ce mata takallimi ki zance fa inna haza la yahillu wannan bi halitta ba haza min amali jahiliya wannan aikin jahiliya ne cewa na dau alwashin cewa aikin haji ne zan yi kuma aikin hajin na kawaici wanda har a kare shi ko ba ni ruwa ba na ce ba babu magana durum kawa kamar kurma qala sai ce fa takallama sai ta yi magana fa qala take cewa man anta wane ne kai qala sai ce ana mur'un minal muhajirin ni mutun ne daga cikin muhajirai qala sai ta ce min ayyul muhajirin daga cikin muhajiran wanne qala sai ce min quraish daga quraishawa qala ta ce fa min ayyi quraish anta cikin quraishawa daga cikin wanne kake qala sai ke ce mata innaki la sa'ulun ana abubakar yace ke dai mai yawan tambayoyi ce ni abubakar ne sa'ul mai yawan tambaya qala sai take ce amma baqauna ala hazal amru salih miye wanzuwar mu akan wannan lamari nagari yacce tace allazi ja Allahu bihi ba'da jahiliya wannan wanda Allah ya kawo mana bayan jahiliya wai asar din ne irin wancan ne wanda ya wuce yazo ta wata hanya ma'ana abinda muke kai na jahilci da rishin sani da rishin ya kamata na jahiliya Allah ya kawo mana addinin wannan alkhairi ne ya gusan mana da wancan abin ya kawo mana da alkhairin nan to wannan alkhairin kuma muna gusa kan shi har zuwa yaushe fa qala sai abubakar yake ce mata baqahu alaikum mastaqamat bikum aimatukum daidaitan lamarin ku addinin ku ya tsaya bisa kan daidai matukar shugabannin ku sun daidaita sun zama na mutanen kirki qala sai tace mishi wamal ayin masu wane ne shugabannin qala yace mata amma kana li qaumiki ru'asa shin mutanen ki ba suna da shugabanni ba a sharaf da manyan mutane ya amurunahum faydiunum suna musu umarni kuma suna musu biyayya qalat bala tace akwai haka ne sai ce fahum mislu ulaika ala nas to su katankwacin irin wa'annan ne a cikin mutane wa'ana shugabannin wa'annan nake nihi kamar da ya faɗa mai yawa tambaye ce shi suna take ta tambaye shi ko mun sai ya gaya mata warawara hadisi na 213 darim yake cewa akhbarana abdullahi ibn muhammad hadathana abdurrahman ibn mahdi an sufyan an wasil an imra'atin yuqalu laha aiza wata mace da ake ce mata aiza qala take cewa ra'aytu ibn mas'ud naga ibn mas'ud yusir rijala wan nisa yana ma maza da mata nasiha wasiya waye kuli yana cewa man adaraka min kunna min imra'atin aw rajulin duk wanda ya riska daga cikin ku daga mace ko namiji ma'ana adaraka alfitan wanda ya riski da fitina mafuul ne shahi bai kawo shi ba yace ya riski da fitina daga cikin ku aw rajulin ko wani mutum fasamtul awwal to ya lazumci dariqa wanda take ta mutanen harko ma'ana ilzamu samtul awwal kal ya lazumci hanya wanda take ta mutanen harko annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi fa innakum ala al-fitra dan ku kuna bisa kan hanya wanda take daidaitatta qala abdullahi abdullahi yake cewa asamtu at-tariq asamtu kin nan ita ce hanya hadisi na 214 akhbarana muhammad ibn uwayna akhbarana ali huwa ibn mushir ana abi ishaq an sha'bi an ziyad ibn hudair qala li umar hal ta'rifu ma yahdimu al-islam ka san me yake rushe musulunci qala sai ce qultu nace la a'a ban sani ba sai ce ya hadimu huzallatul alim kusko tuntuban malami yake rushe shi wajidalul munafiqu bil kitab da jayayyar munafiki da littahi wanda zai huto yana jayayya da qur'ani ko jayayya da hadisan annabi alayhi salatu wassalam alhali kuma shi munafiki ne kamar yan shi'a ne wa hukumul a'immatul mudallin da kuma hukuncin shugabanni wanda suke batattu wannan guda ukun sune rushewar musulunci hadisi na 215 akhbarana harun an habs ibn giyas an lays an al-hakam an muhammad ibn ali qala yake cewa la tujalisu ahzulu ashabul khusumat kada ku jamna da masu jayayya da masu rikici fa innahum yakhuduna fi kitab fi ayati allah suna kutsawa cikin ayoyin allah dukkan wancan su khawarij su jahmiya da su mu'tazila kakka zamna ma da su kamar da al-imam malik ma yayi hani kada ka zamna da su malik yana cewa ko shine ko wani daga cikin magabata la yujuzu an yamkusa bi ardin yusabu fiha salafu bai kamata ba mutum ya zamna a garin da ake zagin magabata ana zagin magabatan mu na gari ya zamna a cikin matukar yana da damar barin garin to haka nan khusuma ma kada ka yarda la tufatihu ahlul jadal kada ku buda musu kohon ma jayayya dan saboda me yasa yawancin su wanda zaka ga suna ta jayayya suna ta rikici a cikin addini kan yan shi'a da makamantan su wanda bisa kan hanya ta gaskiya ba jahilai bane ba wasu nan da dama sun aka kawo wani malamin dan shi aka zama da kai da shi akan abin da yake kai kada ka zai ba zaka iya kai labari ba kenan ka bude kohon ma ku tattauna bai kamata ba kau kare bakinka dan ba dan yana bisa kan bata bane yake tunanin cewa kawai jahilci ne yasa wanda yake da sani nawa ya bace babban misali iblis ba yana da ilimi ba amma ina ta kai shi maka zamana da shi ba ku tattauna ka kai labari to shi yasa malamai suke hanawa akan tattauna da su in ba wanda ya rika ba ya kai matuƙa wajen sanin abin da yake cikin addinin nasu da abin da yake cikin nashin da gaskiyar da batan kai ihada da ita in kace zaka zo ka tattauna masalan da kristoci da fasto sai ka da dan saboda mi saboda kai baka san nashin ba sai ya zama na ka san nashin ciki da bai ka san shi yasa al-Imam al-Qurtubi al-Mufassir yake da wannan baiwa yake da wannan farala ya san ciki da bai littattafan su kuma wanda ba a juya kin ba wanda ba a harrafa ba yana hardace da su in aka taho suna jahiyya da fasto akan cewa ai a Bible kaza ne ce mishi ƙarya ce juyayyen ne a asalin ta na ku ga abin yadda yake kai na gurin karbabban ne ma kake rike da shi to in ba irin wannan ba ba yadda za a yi ka kai labari in za ku tattauna da su hadisi na 216 akhbarana al-Husayn ibn Mansur haddathana Abu Usama an Mubarak an al-Hasan قال يكي تيا سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي يكي سنكو إنا رنسوا دا الله تنا سكانن وانا أبوبوان قدابيو سكانن الغالي ميوچا قونا دا إلي دا الجافي دا وانا كوميكي متووتا سكا سكيا با وانا دا أوچا قونا دا إلي وكوم با وانا دا كسب يكي فاسبرو عليها كويها قولي أكانتا رحمكم الله الله مكو رحمة فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَمَّا أَبُوتَا سُنَّةَ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى سُنَّةَ مَفِي قَرَنْچِن مُتَانِي گَ زَامَنِن دَ يَ گَبَاتَا وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ كُمَا چِكِن زَامَنِن دَ زَيْ زُو سُنَّةَ مَفِي قَرَنْچِي الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الْإِعْتِرَافِ وَنَدَ بُسَتَهِبَ تَارَ دَ مَأْبُوتَا أَنْ جِنْ دَادِي فِي إِعْتِرَافِ مُجَنْ جِنْ دَادِن سُ وَلَا مَعَ أَهْلِ الْبِدَأِ فِي بِدَأِهِمْ بَتَارَ دَ وَنَدَ سِكِي دَ بِدَأَ چِكِن بِدَأَ سِبَا وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتِهِمْ سُنْيَ حَقُلِي أَكَنْ سُنَّةَ سُ هَتَالَ قَوْلَ قُرَبُ مَا سَيَ سِكَ گَمَدَ أُبَنْگِجِنْ سُ فَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكُونُوا تُ هَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا كَمَا تَكُ كَسَنْچِي وَأَنَّ النَّصِيحَةَ دَ الْحَسَنِ الْبَصْرِي يَكِي كِينَا حَدِيثِ نَ 217 أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ مُوسَى بْنُ خَالِدٍ يَا بَامُ الْأَبَارِي يَچِي حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ يَكِچِي الْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ تَقَيْتَاوَا a cikin sunnar ma'aiki yahi yawaitawa a cikin ijtihadi cikin abin da yake na bid'a ne yanzu babban abin da zan ba da misali muna da a cikin Ramadan da za a kawo a ce yau raka'a 20 kaza 20 salati kaza dukkan su kuma aka taho to wannan ka tashi kai raka'a 10 in ka takaita akan goma wanda annabi alayhi salatu wassalam ko 13 har shafi'i da wutri ya takaita akan su yahiye maka da ka dauki wancan wanda bai da asali bai da tushe ƙarya ce zunzurutun ta duka wannan littafin gaba ɗaya daga farkon shi har ƙarshe a ƙarshen shi wa hadisi ɗaya ne annabi ne duka ya zamana ya zubo wannan magana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mun san shi da takaitawa cikin magana waqtu sirra lil kalam ikhtisara an takaice mini zance takaicewa annabi bai zama ya zubo ta inda ba kudu ba ba yayi ta zubo magana haka har ya zubo wannan hadisin tun daga farkon Ramadan har ƙarshe a magana daya wanda yayi shi a Kano yake kuma da a wasu da tunanin su cewa bari mu yi kokarin tun da kwadaitar da mutane dan saboda su yi riko da sallah saboda su yi riko da abun shi ne nuhu bin abi maryam da yace sun kauce ma qur'ani na kirkiro wannan ƙarya wanda in ka tari aka yi da ranka in kana zuwa Kano wata ran yake game ma da wanda ya rubuta ƙaryar amma kuma ka zo kana rike da ita da kana addini da ita ana ce maka bari kana kiyawa gashi kuma wanda tarawihi waye bai santa ba aishmawi a hadari iziya risala dukkan su ishmawi tarawihi suna ta faɗa ta yadda ake yin ta ba an tsaftace ta kuma ta yi kyau abin da ya kamata idan mutun ya kasance gaskiya ce yake nema sai zamana in gaskiya ta bayyana gare shi yayi riko da ita babu na 24 babu iktida'i bil ulama baban dake bayanin koyi da malamai darumi shi yasa muka ce malamai sun kururuta wannan muqaddima tashi da ruko da ita da ba ta kima dan saboda muqaddima ce wanda an ba a wayan shawa ba zaka samu a hada ba haka wannan maganganu da wannan asar da hadisi masu kima yace malamai inji mai fatahul mannan sharhin sunan da wannan sunan darimikin yace malamai sune masu isarwa Allah da manzon shi kuma wanda suka siffanta da ilimi da gaskiya a cikin ilimin wanda an ambace su da kyakkyawar sira da kyakkyawar hanya wanda sun shahara da adalci cikin maganganun su da ayyukan su wannan shine sharadin malami wanda za a ce malami ne mai isar da sakon Allah Ibn Abbas kamar yadda ya zo a cikin riwaya zan mu gani hadisi da suka kawo ya kawo abu sakan wannan babu rike yake cewa ha akhbarana hadisi na 218 akhbarana Mansur ibn Salamah al-Khuzai an Sharik an Abi Hamza ana Ibrahim kala yake cewa laqad adraktu aqwamin haqiqa na gamu da wasu mutane law lam yujawiz aduhum zufaran da a ce dayan su bai wuce harcen shi ba ma'ana wajen arwalla la ma jawaz tuhuda ba zan wuce shi ba ma'ana in yazo yin arwalla dan saboda ka yarda da malintaka su da kima su da tsoran Allah su da arwallar shi in yazo ba kawuwa wannan ba mirfaki ba ko da daidai yanayin ya tsaye da arwallar shi da ni ma ba zan wuce ba yace zan saboda kafa izra'an me yasa dan saboda rukun su da biyayya su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafa izra'an ala qaumin an tukhalifa afualuhum ya isar ma mutane wulakanci da wulakantuwa a ce aikin su ya saba ma maganganun su abin da yake fada ya zamana ya saba ma abin da yake aikace hadisi na 219 akhbarana ya ala hadathana abdul malik an ada yace adiwallah wa adi rasuluhu ulul amr minkum yake cewa qala ulul amri ulul ilmi sune ma abuta ilmi wal fiqhi da fiqhi wa da'atu rasul da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'a sunnati wal kitab kitabu wa sunna da bin littafin Allah da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam sune ulul amr hadisi na 220 akhbarana muhammad ibn yusuf hadathana ibrahim ibn adham qala sa'altu ibn shabrama an shay na tambayeshi gami da wani abu kanat indi mas'ala shadida a wajena akwai wata mas'ala mai tsanani fakurta sai nace mishi rahimaka Allah unzur fiha Allah maka jin kai duba min wannan kala sai yake cewa kama al'ada ce yadda can mun jin al-Imam an-Nawawi a cikin taqribur rawi taqrib ya ce ya kamata ga malamin hadisi zai fara da addu'a ga malamin nashi rahimaka Allah ko kaza to shine suke amfani da shi yace idza wadaha li at-tariqa wajatul asara lam ahbus idan ya bayyana min hanya wadahaliyar tariq idan hanya ta bayyana gare ni afwan wa wajadtul asar kuma na samu hadisai yace lam ahbus bazan kame ba kawai aiki zan yi da su hadisi na 221 yake cewa akhbarana usman ibn al-haisim haddathana auf ar-rajul yuqalu lahu sulaiman ibn jarir min ahli hajar yana da kabila hajar kala yake cewa qala ibn mas'ud abdullah dan mas'ud yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamul ilmu ku karanci ilimi wa allimuhu an-nas kuma ku karantar da mutane ta'allamul fara'id ku nemi ilimin gado wa allimuhu an-nas ku karantar da mutane shi ta'allamul qur'ani ku karanci qur'ani wa allimuhu an-nas ku karantar da mutane fa inni mar'un maqbul ni mutun ne wanda za a amshi raina amsa ta za a yi yace wal ilmu sayiqu bad ilimi karbe shi za a yi wa tazharu al-fitan fi tunusi bayyana hatta yaqtalifu sunan hasai mutane bi sun yi jayayya fi farida cikin wani gado la yajidanu ahadan yafsil bainahuma ba zai samu mutun daya da zai rarrabe musu ba dan saboda rishin sanin ta da ilimin gadan ya bace ne da hadisi ne wanda al-Imam Hafiz Daruddin Allah mashi rahama ya rauna nashi yace Sulaiman ibn Jabir inda aka fada majahuli ne hadisi na 222 akhbarana ya aqubu ibn ibrahim haddathana amr ibn abi khalifa muka ji an ce Daruddin yace kan kaza bisa bayyana illa hadisi mi riko da shi saboda Daruddin Jabrul ne min jibalil hibs a wajen ilimi ko cikin bahasi kana ganin Allah Allah kake gaji an ce Daruddin yace dan kana kama ganin shi ka hutar da kanka ba wanda isa ya ja da kai yace ina hujjarka na ka ce Daruddin yace shikenan ne saboda yana cikin mutawassidun kuma yana cikin masu takaitawa da zurfafa bincike akan mas'ala kala yake cewa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'az ibn jabal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az ibn jabal wa abu musa da abu musa ila al-yaman zuwa yaman yake cewa ta sanada ku karfafi juna wata dawa shine as-sanad gimshiki wata dawa ku yi biyayya ga juna kada ku yi tajayya wa bashira ku yi al-bushra la tunfira ka ku kore jama'a yace fagadima yaman suka je yaman su biyin فخطب الناس سكما متاني خطبا معاذ يما متاني خطبا فخدهم يزابر سؤال الإسلام أكم مسلنشي وأمرهم بالتفقه والقرآن يا أمر جيس دنيما إلمي القرآن وقال سيجة مسي إذا فعلتم ذلك أيدنكم أيكا تهكا فاسألوني كبان لاباري إنكم كرنش قرآن كن كرنش إلمي كن فمسي الدين تو كبان لاباري إنباكو لاباري أن أهل الجنة من أهل النار مبنبا جيمك سواي ينوت سواي ين الجنة فمك سو ما شاء الله أن يمك سو سكا زمنا idai zamanin da Allah ya so su zamana fa qalu li ma'az sai suka zo suka ce ma mu'az kad kunta amartana idan hanu tafaqahana ka kasance can da ka umarce mu idan mun yi ilimi wa qara'ana kuma mun yi karatu an nas'alaka mu tambaye ka fatukhbiruna bi ahli aljanna ka ba mu labarin yan aljanna gami da yan wuta fa qala lahum mu'az sai mu'az ya ce mishi za zikira rajul bi khair idan ana ambatar mutun da alkhairi fa huwa min ahli aljanna ka wadan aljanna ne wa iza zukira bi sharrin idan ana ambata shi da sharri fa huwa min ahli annar ka wadan wuta ne kenan wannan ya ki ga musu tun farko dan kai ga musu abin da jahilci ka su dogara da wannan sikin aiki to bayan sun zama malamai kuma ga musu wannan magana sun san inda za su ajiye ta sun san matsayin da za su bata hadisi na 223 haddathana yaqub ibn ibrahim haddathana yahya ibn sa'id القطان عن عبيد الله قال سمعت سعيد بن ابي سعيد يحدث عن ابيه عن ابي هريره قيل يا رسول الله اكتي يا مايكين الله اي الناس اكرم cikin mutane wa hi karama قال yace ataqahum wanda yi su tsoran Allah قال yace laysa an haza nasaluka ba ga wannan ba muke tambaye ka ya mayakin Allah قال sai yace fa yusuf bin yaqub to yusuf dan yaqub shine nabiyullah ibn khalilullah قالوا suka ce laysa an haza nasaluka ba wannan ba dai muke tambaya kala sai ce fa amma adin al-arab tasaluni kuna tambaya ta ne game da asali da tushen larabawa yace khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faquhu hiyayinsu a cikin jahiliya sune hiyayinsu a cikin musulunci matukar sun yi ilimi misalin su umar dan khattab su abubakar a jahiliya ma mutanen kirki ne ba mutanen banza bane ne suka musulunta kuma suka yi ilimi sai suka meke akan yadda suke hadisi na 224 akhbarana abdullah ibn salih عبد الله بن صالح حدثني ليس ان يزيد بن ابو عبد الله بن عبد الله بن اسامه بن الهاد انا عبد الوهاب عن ابن شهاب عن حمير بن عبد الرحمن عن معاويه yake cewa sami'u to rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah an nihe shi da alkhairi sai karantar da shi addini hadisi ne bukhari da muslim sun huddo shi duk wanda Allah ya ba ilimi to ya nihe shi da alkhairi حديثي نا 225 اخبرنا سعيد بن سليمان عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا duk wanda Allah ne shi da alkhairi yafaqihu fi din zai bashi ilimin addini na gaban shi ma dai da sanadin shi haka nan ne man yurid Allah bi khairin yafaqihu fi din hadisi na gaba akhbarana Sulaiman ibn Dawud az-Zahrani haddathana Isma'il أخبرنا إسماعيل هو بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي أمري أن عبد الرحمن بن الهويرس أن محمد بن جبير بن مطيم أن أبيه أنه قال أنه شهد خطبة رسول الله شيئا لا تهدب من زن الله صلى الله عليه وسلم أرفع رانا أرفع في حجة الوداع أحج تبنقوانا سيكي تيوى يا أيها الناس ياكو متاني إني والله لا أدري ني إنا لنسوار الله بنساني با لألي لا ألقاكم بعد يومي هازامي يوى بزن قمد كوبر قوانن ونن bi makani a wannan gurin haza wannan yace farahim Allahu man sami'a maqalati Allah ji kan duk wanda ya ji magana ta fawa aha al-yawma ayu fawa aha har da ce ta yace faruba hamil fiqhin so diya za a samu mai dauke da ilimi wala fiqh halau shi kuma bai fahimce shi ba wa rubba hamil fiqhin so diya mai dauke da ilimi ilamanu afaqahu minhu kai shi ga wanda yi shi sanin shi wa alamu ku sani wannan yin cikin ruwaya ta hadisi ruwaya ta ilimin hadisi shi yasa a ilimin hadisi ba a shardanta ba cewa wanda zaka amshi sanadi da ruwaya wajen shi sai yana ya fahimci abin kawai mujarradin hamala ne shi dan dauka ne kawai dan dako ne baka sanadi wayo kaga wanda yake da yahi ka sanadi koda bai san ba ma me ake faɗa cikin hadisi ne kaje ka amsa kuma ya zama malamin ka a wannan sanadin kuma an taho wajen fassarawa da bayyana me abin yake nihi kuma kai zaka fassara mishi kai zaka koya mishi dan saboda wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa alamu ku sani anna amwalakum duki wa yinku dima'ukum da jinanakin ku haramun haram ne gare ku ka hurmati haza al-yawm kama haram haramci na wannan wuni akan azubi da jini ko ayi wata addanci cikin shi fi haza shahar fi haza al-balad a cikin wannan wata a cikin wannan gari yana ta jera musu abubuwa masu al-hurma dan su kimar abun yace wa alamu ku sani cewa annal quluba cewa ita zuciya la tajillu an salala salasin battayin ha'inci akan abubuwa guda uku ma'ana zuciyar mummuni ikhlasul amali lillah tsarkake aiki dan Allah zuciyar mummuni a bisa kan aiki dan Allah take ba riya ba wa munasahatu ulil amr da kuma munasaha yin nasiha da shugabanni yin mu'amala kyakkyawar mu'amala da shugabanni wa ala luzumi jama'atul muslimin da lazumta jama'an muslimi fa inna da'awatum tuhidu man wara'ihim min wara'ihim dan saboda addu'a su tana kewayewa ko kuma da'awa su tana kewayewa ga kewayen su ma'ana tuhidu bihim tana kewaye su tana albarakatuha ana samun albarakatta hadisi ma'ana jama'an muslimin ake nihi hadisi na 227 al-imam yake cewa akhbarana ahmad ibn khalid haddathana muhammad huwa ibn ishaq an az-zuhri an muhammad ibn jubair ibn mudayyim an abihi qala yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khayf min mina annabi ya tashi a gurin da ake cewa khayfin haifu na mina wanda mai 20 ne ya kawo a wannan a farko fa qala yake cewa nadara allah abdan sami'a maqalati allah haskaka mutunan bawan da yaji magana ta fawa aha yake yayi ta summa addaha ila man lam yasmaha ya kai ta zuwa ga wanda bai ji ta ba wannan ba karamar farala bace ga malaman hadisi nace farubba hamil fiqihin saudiya mai dauke da ilimi lafiqa lahu bai da fiqihin wa rubba hamil fiqihin saudiya mai dauke da fiqihu ila man huwa afqahu minhu zuwa ga wanda ya yi shi ilimi mun ta ba da misalin wanda ake ce ma himar kutubu sitta wanda yana harnace da su shi zai ba ma malaman amma kuma su su yi bayani shi bai san me suke nihi ba gaskatar magana annabi kenan la yujillu alaihi nace salasun abubuwa guda uku la yujillu alaihi na qalbul mu'min zuciyar mu'mini batta yin algushu batta yin ha'inci akan su ikhlasul amali lillah kyau tsarkake aiki dan Allah wada'atu zawil amr da biyayya ga shugabanni waluzumul jama'a da kuma lazumta ta jama'a biyayya ga shugabanni matakar ya kasance a cikin aikin sabo bane haka ruwaya ta bayyana ta annabi alaihi salatu wasallam cikin wani hadisin na muslim fa inna da'awatum takunu min wara'ihim dan addu'a su tana kasancewa a gehen su ma'ana ana samun albarkata kamar yadda ya wuce hadisi na gaba akhbarana ismatu ibn al-fadl haddathana harmi ibn umara an shu'ba an umara ibn sulaiman an abdurrahman ibn abban ibn usman an abihi qala yake cewa kharaja zaid ibn sabit ya huto min indi marwan ibn al-hakam daga marwan ibn al-hakam bi nisfi an-nahar a tsakiyar rana qala sai ce faqultu sai nace ma kharaja hazi sa'a ba abun da yasa huto a cikin wannan lokaci daga wajen Marwan illa wa qad sa'alahu an shay sai kawai ya tambaye shi ne ga wani abu fa ataituhu sai na zo mishi fa sa'altuhu sai na tambaye shi fa qala na'am sai ce eh haka ne sa'alani an hadisin sami'tu ya tambaye ni gami da wani hadisi ne da na jiyo shi kaga kwadayin ilimi yana gani wannan mutun ya huto daga wajen malami zaburar waye taho alherin da ka samu ni ma in samu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yake cewa nadara allahum ra'an allah ni'imta mutunan da sami'a minna hadisan yaji wani hadisi daga gare mu fa hafizahu ya harda ce shi fa addahu ila man huwa afaz minhu ya bada shi zuwa ga wanda yi shi harda kenan ke fassara wancan hadisin da ya wuce yace farubu hamil fiqihin so diya wanda ke dauke da ilimi laysa bi faqih shi kuma ba mai fiqihun bane ba mai ilimin bane kamar yadda muka yi bayanin yana dauke da hadisin amma kuma wani ya yi shi sanin ma'anar shi wa rubba hamil fiqihin so diyawa yace mai dauke da fiqhu ila manhu afaqahu minhu zuwa ga wanda ya yi shi fahimtar shi yace la ya ataqiru qalbu muslimin ala salasan eh zuciyar musulmi batta kudurewa akan abubuwa guda uku illa dakhala aljanna sai ya shiga aljanna ma'ana wannan abubuwan guda uku tayi tsaye akan su ta rike su sai ya shiga aljanna qultu ma hunna nace wanne ne su qala sai yace ikhlasul amali lillah ikhlasin aiki dan Allah wa nasihatu liwulatil amr da nasiha nasiha al-imam al-khattabi ya fassara ta da cewa shine wannan yin kyakkyawar mu'amala da zuciya guda kawai in an ce nasiha ga Allah da manzon shi ibn rajab kai nake so a cikin jami'ul ulum wal hikam in an ce nasiha ga Allah nasiha da manzon shine kawai kyakkyawar mu'amala da zuciya guda tsakanin su babu manahucci yace wa luzumul jama'a da lazumta jama'a fa inna da'awatu mushaytuhid min wara'ihim dan addu'a su tana kewayewa daga bangaren su ma'ana suna ana samun albarkata kamar da muka hada wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu duwanda lahira ta kasance niyyar shi ce ja'alallahu ginahu fi qalbihi Allah zai sanya mishi wadata shi a cikin zuciyar shi in Allah ne gaban shi sai Allah ya sa bayyade ko biye bayyade komai amma yana tare da wadatar zuci wa jama'a lahu shamulu ya tattara mishi haduwar shi wa tato dunya wa hiya ragima duniya ta zo mishi koda batta so shine koda hancin ta adurmi wa man kanatu dunya niyyatuhu wanda ya kasance duniya ita ce niyyar shi farraka Allahu alaihi shamluhu, sai Allah madaukin sarki ya rarraba mishi lamarin shi, ma'ana ya ganka ganshi a hurgice, hankalin shi ba kwance ba, shi ba kwanciyar hankali. Waja ala faqruhu baina ayni, ya sanya talaucin shi a tsakanin idan shi. Walam yatihi min ad-dunya illa ma quddira lahu, ba abin da zai zo mishi na duniya sai abin da aka kaddara mishi. Wannan kuma yake nuna mana zaka ga su ƴan siyasa ne, ga su mai hali ne, kai da kanka ka tabbata ba gamin shi kwanciyar hankali tsakaninka da shi. Kwanciyar hankali tsakaninka da shi babu, gaskiya ce wanda kowa ya santa a cikin al'umma yake taushe ta. Kowa ya san cewa samun dukiya da samun mulki ba shi bane kwanciyar hankali. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa muna cikin wata ni'ima da jin dadi wanda da masu mulki sun san abin da muke ciki, da ya kanmu za su yi akan ta. Suna can suna ta neman mulki, suna ta neman su tara kudi dan su huta su ji dadi. Jin dadin kuwa gashi nan mu a kwance muna ta jin shi, shine tare da Allah, tare da manzon shi. Littattafai. Hadisi na 230 yake cewa wa sa'altuhu an salatul wusda, na tambaye shi game da salatul wusda, qala hiya az-zuhr, yace ita ce az-zuhr. Hadisi na 230 na karshe. أخبرنا يحيى بن موسى حدثنا عمرو بن محمد القرشي أخبرنا إسرائيل أنا عبد الرحمن بن زبيد اليامي أنا أبي أجل أنا أبي الأجلان أنا أبي الدرداء قال يكي تيوا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا من خطبة قال سيكي تيفا قال يكي تانا در الله مرأة الله نئم تدمتنا ندرة النئم شيني نئمة يجي حديثا منا حديثي دقوة جمو فبلغه يا اسد شي كما سمعه كما يدي جيش فرب مبلغ او امين سامي سو ديوا وند اكي اسر ما كما يحي وند يكي مي سورارو يتي سلاسل لا يجل عليه قلب امرئ مسلم ابو غدا اوكو زيتيان متم مسلمي بتا هاينتي اكنسو daga cikin shi ne ake cewa gululi. Gululi shine hainci kaw. Ikhlasul amal lillah, tsarkake aiki dan Allah. Wana sai mun ka wannan karshen sura ga ta wannan فلي عمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته بعباده ربه احدا نمي ولا يشرك بشركه wanda muka sani barriyaka wa Allah yake ni riyaka wai wan nasihatu li kulli muslim, da nasiha ga dukkan wani musulmi. Waluzum jama'at al muslimin, da lazumta jama'an muslimi. Fa inna da'awatuhum yuhidu min wara'ihim, dan addu'a su tana kewayewa daga bangaren su. Wannan shine hadisi na 230 da zan mutakaita. Wannan yana daga cikin manyan hadisan nadar Allahu ra'an, wanda mai 40 hadisi ma kawo shi dan saboda hadisi ne wanda yake bayani akan darajar jin hadisin Annabi alaihi salatu wassalam, kuma ka dauke shi ka isar da wani shi. Shi yasa malamai suka ce babu wani malamin hadisi sai ka ganshi huskar shi kullun cike da haske, cike da annuri da ni'ima. Me yasa? Dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a cikin hadisi sahihi gashi. Cikin hikayen mu da muke ba mubara ta ba a wajen Sahih al-Bukhari, a gaggauce zan mubara ta a cikin darasin wannan Sunan Darimi. Akwai mutum na 336 da ya kawo, shine Abul Hasan Ali ibn Umar ibn Muhammad ibn Hussein al-Harbi al-Ma'ruf bil Qazwini. Abul Hasan al-Harbi kawai a takaice. Qala Ahmad ibn Ali ibn Sabit, Ahmad ibn Ali ibn Sabit yace kana Abul Hasan al-Qazwini ahadu zuhad, yana ɗaya daga cikin masu zuhudu almazkuri ne wanda ake ambata. Wa min ubadillahi salihin, daga cikin bayin Allah salihai na gari. Ya rasu a cikin watan Sha'ban shekara ta 442. Wa salli alaihi fi sahara'i bayna al-harbiya wal itabain, an yi mishi sallah a wannan gurin a cikin sahara. Wa hadartu salatu alaihi, na halalci sallah a gare shi. Wa kana al-jam'u, zamu ga abin da yasa aka je sahara yi mishi sallah. Wa kana al-jam'u mutawaffiran jiddan, jama'a suna cike sosai. Ya futul isa, sun hi karhil lisahi. Yace lam ara jam'an ala janazatin, man taba ganin jam'u ba akan wata jana'iza, taru akan wata jana'iza. A azamu minhu, wadda ta hi wannan jama'a. Wa galqa wa gulqa jami'u balad, aka rihe dukkan gari ruwa. Fi zalika al-yawm, a cikin wannan gari ba zancan shago ba, gari ruwan duka ake bari, babu kowa, babu yara, babu mata garin, kango babu kowa, an tahi sun tahi jana'iza gare shi. Abu al-Fatah yake cewa Allah mashi rahama yace sallan nasu alal qazwini hasu tawajjahu, mutane sun yi sallah ga qazwini ta huskar duk wajen da suka fuskanta. Wa lam yuhaddu ila al-adl kasratil khaliq, ba wanda ma ke fuskanta wajen kasar da yake saboda yawan jama'a. Al-qiblan ma baciya take ta kowane waje, ma kawai sallah kake nan saboda jama'a sun yi yawa. Inna ma kana ala aidir rijal hasu tajha sallu alai, yana hannun jama'a kawai, duk inda aka fuskanta sallah ake mishi. Abul Wafa ibn Aqil yake cewa na halarci jana'izar shi wuni ne wanda a musulunci ba taba ganin jana'iza ba kamar tashi sama da ta Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal yana cikin mutanen da jana'izar shi taron da ta yi duk duniya ba taba taro kamar wannan ba sama da taron aikin haji. Dama makiya wanda suka tsare shi akan khulqul Qur'an ce musu yake bayyana nawa bainakum al jana'iz raba gardama tsakaninmu da kuwa ke kan gaskiya a jira jana'iza. Yace cewa galaqat lahul makatib wal hammamat an rihe dukkan wasu shagunna da wasu gidajen wanka wa balagatul ma'abara bi babit taq ma akaun al jisr mamdud haggada mutane suke kaiwa dan saboda wanda saboda yawan jama'a babu wanda guri bai ise shi ba babban masallaci na juma'a bai ise shi ba liman dai bai ise musu jami'i ba dan saboda yawan su yace sai jama'a kowace kabila mutane dubannai suke haduwa suna yi mushi sallah su sa liman kin su ya mushi ya tahi wani liman kin ma yazo yace wa kanat daja tamna utabliga litabir jama'a karan jama'a dan yawan su karan su yake hanawa liman bai jin ma bai ba a jin kabbara shi kawai sai yasa kowa yake yin sallar shi daya. Yace wa ra'aytu iddatu banatik na gani jama'a da dama banki da wannan anguna shaguna shaguna duk an rirhe su da makarantu masu yawa wanda ana ta kira masu su daga an ce zuwa ga rasu yace me yasa kuma wannan da kai abin da ya gabata sanin shi akai ba haka bane kawai abin ya kasance kicibus. Abdullah ibn Muhammad al-Burdani ke cewa in tabaha akhi Abu Galib Yusuf ibn Muhammad fil laylati allati mata fihi al-Qazwini muna kwance da shi wannan malami Abdullah ibn Muhammad al-Bardani kawai sai naga ya hurgita ya tashi daga cikin barci a daren da Qazwini ya rasu wa huwa yabki kawai tashi naga yana ta kuka wa kad akhazatu ra'ida ya tashi yana ta makarkata fa sakanhu walidina sai ma'ayhin mu ya tsayi ya daddaba shi ya kyale wa amsakahu wa qara alaihi ya tsaida shi ya mishi karatu yake ko hurgita ce cikin barci wa qala lahu sai ya ce mishi malaka ya bunai me ya same ka ya kai dana kala sai ke ci ra'aytu fil manami ka anna abwabu samai kad futihat na gani ne cikin barci kamar kohohin sama duka an bude su sama ta zama na kango ibn al-Qazwini yas'adu ilaiha ibn al-Qazwini yana tattakawa hawa sama yace falan ma kana fi sabihati tilkal layla yayi wannan shi da ran wannan bawan Allah yayi maholikin yayi wannan maholikin yace asuba tana yi ta sahiya sai muka ji ana shelar cewa Allah ya mashi rasuwa. Abdullah ibn al-Farj sa'ig yake cewa nayi sallah a gare shi al-Qazwini fa halani kasratul khalq yawan jama'an nan ya tsoratar da ni wanda na gani wanda mun yi ta girmama su cewa wannan abu mu taba ganin irin shi ba a wannan daren kawai da wannan mugun mamakin da ya kama ne ce fara'aytu fil laylati fil manami sai na gani cikin daren nan a cikin barci na ganshi shi malamin da ya raso huwa yaqululi yana ce mini ista'azamtal khalq allazina sallu alayya naga kai mamakin yawan jama'ar da suka yi sallah a gare ni yace kar sallah alayya min almalaikati fi sama'i man huwa aksar wanda suka yi mini sallah a cikin mala'iku a sama sun yi wannan jama'a yawa wannan me yasa dan saboda ya kasance gudun duniya da rayuwa akan lamarin Allah rayuwa akan neman lahira ba rayuwa akan neman duniya ba abinda mutun ya rayi akai akan shi Allah madaukin sarki yake saka mishi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara. Assalamu alaikum warahmatullahi.